إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na Al-Firdaus da yake unguwar Sabon Gari a garin da magaram Jamhuriyar Niger yau muna ranar Juma'a daren Asabar wanda ya daidai da 14 ga watan Safar wata na biyu a jerin kalanda ta musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 8 ga watan 8 2025 insha Allah kamar yadda ɗan uwa suka sani a irin wannan lokaci muna gabatar da karatu a cikin littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna wallafa Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani Allah ji kansa da rahama yau kuma zai kasance darasi na 7 satin da ya gabata mun yi darasi akan abin da ya shahi zikirori na lokutan damuna abin da ya shahi du'a'ur ri adda da ake karanta lokacin tasowar iska da kuma lokacin fara ruwan sama da lokacin in an ƙara ruwan sama da lokacin da aka ji tsawa kuma adda da za a karanta idan ana so Allah subhanahu wataala ya tsaida ruwa to kamar yadda ya gabata wancan sati wannan adda addu'o'in mun yi su ne saboda duba ga malam jerin littafin da ya dauko ya fara ne da zikirin tashi daga bacci muga kuma kafin mu isa wannan guri lokacin damunan ma na iya wuta shi yasa kenan muka je muka karanto su a can gaba kenan yanzu zamu dawo farkon littafin malam ya bude littafin babi na farko da shine azkarul istighaz minan nawm zikirin da ake karantawa kenan lokacin da mutun ya farka daga bacci kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu zikirorin da zamu ringa karantawa lokacin da muka farka daga bacci ma'ana lokacin da mutun ya tashi daga bacci zikirorin da zai karanta kuma kamar yadda kuma zamu zo mu gani a nan gaba haka in mutun yazo kwanciya shi ma akwai zikirin da ake karantawa wannan kuma yake nuna mana duk wani motsi na dan adam kai koman shi da kwance shi da tashin shi addinin musulunci bai bar shi ba ga karazi ba akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda zamu yi a wannan lokaci kenan dai mu sani akwai zikiri da ake karanta lokacin da mutun ya farka daga bacci sawa'un ya kasance baccin da daddare ne ko da sahe ne ko da rana ne kenan akwai adda da ake so mutun ya karanta kenan shine azkarul istiqaz minan nawm ma'ana zikirori da ake karantawa lokacin farkawa daga bacci annawm da larabci shine bacci kuma yazo a qur'ani yazo ana ce mai annawm ana ce mai almanam kaga ce annawm ana ne bacci almanam shi ma ana ce mai bacci to da lafazin annawm yazo a qur'ani a gurare uku na farko akwai a cikin suratul baqara aya ta 255 ayatul kursi Allah yace Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga Allah yace Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah subhanahu wata'ala babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi. Al-Hayyu rayyi ne, Al-Qayyum kuma wanda yake tsaye da komai. La ta'khuzuhu sinatun, gangadi baya kama sa, wala nawmun balle bacci. Kaga anan kalma annawmu ta zo. A guri na biyu a cikin suratul Furqan aya ta 47, Allah ya ce huwa alladhi ja'alakumul layla libasa wan nawma subata, kunga wan nawma subata waja'alan nahara nushura. Allah subhanahu wata'ala ce shine wanda ya sanya mana dare a matsayin libasa, ma'ana sutura, ma'ana yadda muke sanya kaya su sai suturce mana gangar jikinmu, to haka shi ma dare wata sutura ce da Allah ya mana. Sai yasa zaka ga mutum wani abin da yake da dare yana fakiya da duhun dare yayi, inda a rana ne bai yi ba. Kuma a gari zaka ga yanzu wani yana iya hutuwa kowai gida kawai na shan iska, wani kaga yana iya hutuwa ma ko riga ma bai da, saboda yana fakiya da duhun daren nan. Amma inda rana ne kaga mutum ya hutu kowai gida zauna ko riga bai da, kowai wani abin da bai dace kenan. Dare shi ma wata sutura ce da Allah subhanahu wata'ala ya mana, wannan duhun da yake zuwa da daddare to shi ma kamar wata sutura ce, kamar yadda muke sanya kaya yake suturce mu, to shi ma kuma Allah ya sanya mana dare a matsayin mi sutura ce. Wannan masubata kuma Allah ya sanya mana bacci a matsayin subata, shine arraha, samu hutu. Kenan bacci Allah yana daga cikin manufar da Allah ya kaddara mana yin bacci shine mi saboda samu hutu. Kowa sani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi yake cewa ayan aljanna ba sa yin bacci. Me yasa? Saboda mu ai dalilin da yasa muke bacci a duniya, ko dai gajiya, ko dai damuwa, ko wani bakin ciki da bacin rai, to sai Allah ya sanya wannan baccin da zaka yi in kana cikin damuwa ko wani bacin rai ko gajiya da ka baccin nan, sai kaga wannan damuwar ta kau, ko wannan rashin, ko wannan gajiyar ta kau, ko kuma rashin lafiya. Zaka mutum in bai da lafiya yana ta jin jiki, yana ta ji babu dadi, amma daga ya bacci kaga abin ya zo da sauki. To kaga aljanna ba rashin lafiya, bartana ayi bacci dan ka samu dan sassaucin rashin lafiya. A aljanna ba gajiya, bartana ka ce kai bacci dan ka samu mai hutu. Kuma aljanna me yake da suna babu bacin rai ko damuwa, barantana in kai bacci wannan bacin ran da damuwa ya tai. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce ya sanya mana bacci a matsayin mi hutu ne. Yasa zaka ga so tari mutum ya kwanta bacci, gangar jikin shi zata huta, kwakwalwar shi zata huta, komai shi zaka ga samu hutu. Daga ya tashi zaka ga ko ta damuwa yake ciki da bacin rai, kaga abin ya tai. In ma gajiya ce haka. Wannan yana daga cikin hikimar da Allah ya sanya mana bacci domin ya zamanto hutu a gare mu. Kuma yace waja'alan nahara nushura, kuma Allah ya sanya mana yini a matsayin mi nushura domin mu wawwatsa a bayan ƙasa, mu je neman halali da neman abinci da neman ilimi da sauransu. Yasa zamu ga tsarin da Allah yi, shi dare lokacin mahutun bawa ne, shi kuma da rana lokacin neman bawa ne. Kenan da rana zaka ga mutane duka an huta, ma'aikata da ƴan kasuwa da masu neman ilimi duk an huta. Amma kuma daga dare yayi kuma zaka ga kowa ya dawo, kuma ana neman a samu sukuni da hutu. Kun ga wannan shine guri na biyu. Guri na uku a cikin suratul Naba'i, Allah ce waja'alna nawmakum subata, Allah ce mun sanya muku bacci a matsayin mi samun hutu. To wannan sune gurare guda uku. Kenan da za ta tambaye ka annawm, irin malaman harjin da ake wadewa annawm sune yazo a Qur'ani kenan a gurare guda uku. Na farko suratul Baqara ayat 255 a cikin ayatul Kursiyyu. Guri na biyu kuma a cikin suratul Furqan aya ta 47 kamar da muka yi. Na ƙarshe shine za a cikin suratul Naba'i aya ta 9 da Allah ce waja'alna nawmakum subata. Sai al-manam, al-manam shi ma bacci ne, duka ma'anar su daya, kamar synonym ne. Shine da larabci ake cewa at-taraduf, ma'ana kalmomi ne za a samu mabambanta amma kuma ma'ana ɗaya suke dauka. Kamar yanzu misali kaga a larabci ana iya cewa al-baitu, al-manzilu, ad-daru, as-sakanu, amma duka ma'anar su mai duka gida ne. In ka ce al-baitu gida ne, in ka ce al-maskan gida ne, ad-daru gida ne, al-manzil gida ne. To wannan shine ake nufi at-taraduf synonym. Kamar da koda an faransi na ma misali in ka ce une maison, un local, une habitation da sauransu, le demeur da sauransu, kaga duka wannan ne. To shi ma almanamu da annawmu duka ma'anarsa daya. To almanamu alqur'ani shi kuma ya zo ne a gurare guda hudu. Na farko a cikin suratul anfal aya ta 43, Allah ya ce iz yurikahumullahu fi manamika kalila, kenan Allah subhanahu wata'ala yana nuna maka su a cikin baccinka. Ka ga nan fi manamika. A guri na biyu a cikin suratul Rum aya ta 23, Allah ya ce wa min ayatihi manamukum bil layli, yana daga cikin ayoyi wanda suke nuna girman Allah, da Allah ne cancanta abota masa shi kadai, shine manamukum bil layli, Allah ya sanya muku yin bacci da daddare. Ka ga an ce manamukum. wuri na uku a cikin suratul safat da Allah subhanahu wataala yake haikaito mana isa annabu ibrahim ne shi da dan shi wa annabi isma'il da yake cewa qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka na gani a cikin bacci na ina yanka ka lokacin da Allah mai wahayi yaje yankawa dan shi annabi isma'il yace to ka gani Allah ya gwada mun fil manami a cikin bacci anni azbauka lalle ni ina yanka ka har ya tambaye shi kanzur ma za ta ra wuri na hudu shine a cikin suratul zumar aya ta 42 Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah yana daukan rayuka lokacin mutuwarsu ana lokacin rai idan yayi idza ja ajaluha la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun idan lokacin rai ba jinkirtawa kuma ba a gabatarwa ma'ana ba za a rage ma mun segone ɗaya ba kuma ba za a ƙara ma segone ɗaya ba lokacin yana yi za a zo a dauka to Allah ce sheke daukan rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam tamut fi manamiya hadda wadda ma bata mutu ba a cikin mi baccinta saboda zamu zo mu gani idan mutun ya warka daga bacci zai ce alhamdulillah lazi ahayana ba da ma amatana kenan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu bayan ya dauki rayukan mu kenan bacci shi ma mutuwa ne shi yasa ba haushe yake cewa kanin mutuwa ne saboda in ka kwanta bacci ana dauke ran naka to Allah shine yake daukar rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam tamut fi manamiya da wadda ma kuma lokacin mutuwa ta bai ba a lokacin bacci fayum sikul lati qada alaiha almauta lokacin da muka kwanta bacci wanda Allah ya kaddara mata mutuwa to daman lokacin da ka kwanta an dauke ranka ko to ya Allah ya rike ran a wajen shi shikenan kawai kai ta zarci sai a ce kawai daga bacci bai tashi ba to daman da ka kwanta bacci an dauke ran shi yasa an ka tashi kake ta ka gode ma Allah da ya raya ka bayan ya kashe ka saboda in ka kwanta bacci Allah yana dauke ran shine Allah ya ce fayum sikul lati qada alaiha almauta sai Allah ya rike ran da aka kaddarta mata mutuwa a lokacin bacci wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai kuma ya saki ran da ba kaddara mata mutuwa a cikin bacci ba zuwa ajali zuwa lokacin da Allah ya yanke mata na mutuwa to shine kai ko baka cikin wanda Allah ya kaddara musu mutuwa a bacci kaga shine ka tashi ha shine kake ce ma Allah ka gode mushi da raya ka ba mutuwa amma wanda Allah ya kaddara mai mutuwa kuma shi Allah ya rike shi daga lokacin baccin kenan ba ma za a maido mai ran ba kawai Allah ya rike ran a wajen shi to wayannan sune gurare guda hudu wanda lafazin almanam yazo kenan kaga qur'ani ayi amfani da annawm yazo a gurare guda uku ko almanam a gurare guda hudu wannan shine dangane da annawm kenan azkarul istiqaz minan nawm zikirorin farkawa daga bacci nan mali ya kama da zikirori guda uku zikiri na farko hadisin huzaifatu bin al-yaman da barra'u bin azib mana sahabbai biyu ne suka rawaito daga manzon Allah akwai huzaifatu bin al-yaman wannan shine sahibi sirrin rasul shine ma'abucin sirrin manzon Allah shi wannan sahabi huzaifatu bin al-yaman shine sahabin da manzon Allah yake wadi mai munafikai sai kira shi ce huzaifa kaga wane da wane din munafikai ne ana shine ma abucin sirrin manzo Allah shine wanda manzo Allah yake bance shi ke wadi mai sirrin da babu wanda ya san sai shi shine wata ran har Umar ya taba tambaye shi ce da Allah ka wadi mu a cikin mutanen da manzo Allah zana ma munafikai ne akwai ni yace to kai Umar dan matsayinka a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan wadi amma iyakai ne amma da kanka banna ƙara wadi ma kowa yace baka ci kuma gari baka ga to goma Umar yana cikin mutanen da aka musu albashir da aljanna amma kaga duk da haka bai aminta da kanshi ba yake tsammanin ka ayyana cikin mutanen da aka zanu a cikin munafikai to Huzaifatu bin al-Yaman wal Barra'u bin Azib da sahabi Barra'u bin Azib radiyallahu anhu ma da Allah tabbata gare su wayannan sabon guda biyu su ne suka rawaito wannan hadisin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 6312 simil 312 Muslim kuma ya kashi hadisi mai lamba 2711 ma'ana demil 711 suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya farka daga bacci yana cewa alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi ahayana wanda ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu ma'ana bayan ya dauki rayuwar mu wa ilaihin nushur kuma gare shi za a tashi ma'ana kamar yadda muka tashi daga bacci wannan alama ce cewa mi to kuma wata rana haka za mu mutu a tada mu a ranar tashin alkiyama kun ga nan manzo Allah yana yabo ne da godiya naga ce alhamdu kalma ce da take daukar ma'ana biyu mafi yawanci mu a Hausa muna ce alhamdu godiya ta tabbata ga Allah amma hakikanin ma'ana alhamdu abu biyu ne da as-sana'u ne da ash-shukuru ma'ana yabo ne da godiya shine kalma alhamdu ma'ana yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wataala ko kace dukkan yabo dukkan dangin yabo da dukkan dangin godiya sun tabbata ga Allah, saboda Allah shine cancanta a yaba masa, saboda ya cancanta a yaba masa, kuma Allah shine ya cancanta a gode masa, saboda ya cancanta a gode masa. Daga ciki Allah ya halice ka ko bai baka bashi ba, ya maka ni'imomi iri-iri na ji da gani da tahiya da sauransu. To kaga Allah shine ya cancanci a yaba mushi, kuma bayan ya halice mu, kuma duk abubuwan da za su kokaka mana rayuwa Allah ya mana. To kaga shi yasa Allah shine ya fi cancanta a yaba masa, a gode masa. Kina ga ce alhamdulillah, ana nihin dukkan yabo da dukkan godiya tabbata ga Allah, ma'ana Allah shine ya fi cancanta a yabe shi, shine ya fi cancanta a gode masa. Duk wanda za a yabe shi, duk wanda za a gode mushi, to yaban shi da gode masa mai cin gajeren zango ne, ma'ana takaitacce ne, amma shi Allah shine ake mai yabo da godiya a sake, saboda mi Allah subhanahu wata'ala ya cancanta a mushi. Kalmar alhamdu lillahi, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, ya zo a cikin Alkur'ani mai girma a gurare har guda 23. Yasa aka tambaye kalmar alhamdulillah, a iya alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, a Qur'ani ya zo a gurare guda 23. Na farko a cikin suratul Fatiha alhamdulillah aya ta 2, na ƙarshe kuma a cikin suratul Ghafir aya ta 65 ƙarshen sura alhamdulillah. Kenan nan mun sa iya mai alhamdulillah, kenan guda 23 suka zo a cikin Alkur'ani. In kuma ka ƙara da rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamina, su kuma a Qur'ani guda 6 suka zo. Kina ka tambaye ka kalma alhamdulillahi rabbil alamina, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai, to a cikin Alkur'ani a gurare guda 6 suka zo. Na farko cikin suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamina aya ta 2, guri na 2 a cikin suratul An'am da Allah ya ce fa quti'a dabirul qaumin allazina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin aya ta 45. Guri na 3 a cikin suratul Yunus, Allah ya ce wa da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum anilhamdulillahi rabbil alamin, kaga alhamdulillahi rabbil alamin aya ta 10 a cikin suratul Yunus. Guri na 4 cikin suratul Saffat ƙarshen sura walhamdulillahi rabbil alamin, kita subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin aga walhamdulillahi rabbil alamin. Guri na 5 cikin suratul Zumar wa taral malaikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aya 75. Guri na 6 na karshe huwa alhayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Idan kalma alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai a cikin Alkur'ani a gurare 6 suka zo. Na farko Fatiha, na ƙarshe suratul Ghafir, kuma a guraren nan guda 6 2 a ƙarshen sura suka zo, da na suratul Saffat, da na suratul meke da suna suratul Zumar, na suratul Zumar wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aya ta 75 ƙarshen sura. Suratul Saffat shi ma a ƙarshen sura ya zo, shine aya ta 182 walhamdulillahi rabbil alamin. Idan ana yin tambaye ka, akwai alhamdulillahi sun zo a ƙarshen surori guda 2, da wata sura ce da wata sura? Kaga ce da suratul Saffat da suratul Zumar. Baka kuma akwai surorin da Allah bude su da alhamdulillahi, su kuma guda 5 ne. Na farko suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin, na 2 suratul An'am alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allatheena kafaru bi rabbihim ya'dilun, sura ta 3 suratul Kahf, suratul Kahf alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, sura ta 4 suratul Saba alhamdulillah alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa lahu al-hamdu fil akhira wa huwa al-hakimul khabir, sura ta 5 suratul Fatir ta gaban Saba din alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajniyatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir, ina sura da suka fara da alhamdulillahi guda 5 a cikin Alkur'ani kamar yadda muka yi. Kenan wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata idan ya tashi daga bacci yana karantawa, yana cewa alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Kuma malumin suka ce wannan addu'a bacci ne kai da dare, da sahe ne, da rana ne, da duk lokacin da kai bacci in ka tashi za ka yi wannan. Ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu wa ilahin da shau. Kamar yadda muka gani a wannan ayat cikin suratul Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala yana amsar ran mutum lokacin da ya kwanta bacci. to idan Allah kaddara ma mutuwa sai rike ran a wajen shi, idan kuma Allah kaddara ma da sauran rayuwa to sai Allah mai doma ran, shine bayrusul ukhra ila ajalin musamma. Daga kenan dole mutun ya gode ma Allah lokacin da ka kwanta bacci ka shiga wata duniya ce. Yasa ai kan mi mamaki, ko yanzu misali a wannan masallaci ana iya samu muna cikin wannan gata na isin muslim, wani yana zaune a ne yana iya bacci, abu zai baku mamaki lokacin da yake baccin ya shiga wata duniya ce daban. Yanzu muna cikin da magara a unguwar Sabon Gari, wani zai na iya kwanta yana iya dan bacci yayin mafarkin gashi na a ƙasa Saudiya ko gashi a ƙasa Amurka ko a ƙasa Canada ko a ƙasa France ko a wata ƙasa, har yayi ya kare shawagi kuma muna nan kuma a cikin bacci. Kuma abin zai ba mu mamaki, duk da ba abin mamaki bane ba. Malibai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa, nan me yasa da aka ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur? Akwai wanda suka yi inkari suka ce babu yadda za Allah ya tada mutane ranar tashin alkiyama, ana za'amal lazina kafaru allan yubasu, kafirai su rai cewa ba za a tada su ba. Suka ce kawai ba yadda za a yi, suke cewa ai zamitina wa kunna turaban wa izamana inna lama ba'usun, yanzu mun mutu an je an binne mun zama ƙasa mun zama ƙashi kuma a ce za a tada mu? Suka ce ta ya ba yiwu ba. To shi kuma Allah cikin ikonsa me yasa suka ce ba yiwu ba? Saboda abin sun auna shi ne da hankalinsu. Amma ya Allah yake nuna mana cewa to ai shi Allah da ya halice mu daga babu yana da ikon ya maido mu. Yanzu misali a ce kai abu ya lalace kace zaka sake yin shi, da kuma baka taba yi ba kace zaka yi, wanne ko wahala? In baka taba yin abu ba kazo kace zaka yi, yayin mu ce to kai mu gani tunda baka taba yi ba. Amma mutun yayi abu aka lalata abun kuma yace zai sake, mun yi mamaki. To Allah da ya halice ka da babu ba ai ba mamaki ba, sai yanzu da yace zai sake maido halitta ka, kaga babu mamaki. To yanzu misali anan bacci da muke kwanta, za ka yi bacci in ka kwanta bacci, tunda ai daga cikin wanda suke in kana suka ce ba an tada kiyama ba, suka ce ya za a yi mutun ya mutu a sanya shi a cikin kabari a ce wa hazza mai ni'ima da azaba, in aka zo aka ma tambayi a cikin kabari man rabbuka man nabiyuka man dinuka man ilmuka, idan ka bada amsa Allah zai ce to ama shuhuda a cikin gidan aljiya a cikin kabarin nan naka, a bude kabarinka iya ganinka za a ma ni'ima a cikin wannan kabarin naka. In kuma aka ma tambayi baka bada amsa ba Allah zai ce a matse kabarin naka. To yayin mutane suke kwatanta da hankalinsu, muna gani dai in muka je aka binne mutum za a yi mai kuriya da baranda ne, wannan kuriyar da ake sanya ka a karkace ne ake ajiye ka, kaga kenan a matsa take. To sai suke ganin to a iya wannan dan gurin ya za a yi hamala ko bi su shigo ana ce musu munkar da nakir har su tada ka su zauna da kai su ma tambaya. To kaga wannan mutum ya kwatanta ne da hankalin shi, shi kuma daga kawo mutum ka shigo ta duniya ce daban. Saboda dan adam malamai suka ce yana rayuwa ne a duniyoyi guda hudu. Duniya ta farko lokacin da kake cikin mahaifiyarka babu wanda ya sanya kake, ya kake gudanar da rayuwa a cikin mahaifiyarka. Duniya ce ta musamman wanda kawai Allah ne yake baka kariya da kiyayewa lokacin da kake cikin mahaifiyarka, duniya ce mai zaman kanta. Duniya ta biyu idan ka shigo wannan duniya aka haife ka. Duniya ta uku shine a cikin kabari. Duniya ta hudu shine kuma ran tashin alkiyama. Kowace zaman kanta take, rayuwa ce mai zaman kanta. Kenan rayuwa kala hudu ce kake, akwai rayuwa cikin mahaifiya, rayuwar da kake a zahiri wannan, rayuwa a cikin kabari, sai kuma rayuwa ran tashin kiyama wanda kuma Allah ya ce wa innal akhirata lahiyal hayawan. Hakikanin rayuwa ita ce rayuwar ran tashin alkiyama, ma'ana rayuwar da ake yi bayan an tada mu daga mutuwa. To sai malamai suka ce to yanzu mutum zai iya kwanta bacci, muna zaune a cikin wannan masallacin kafin a kare wannan karatun, hey bacci hey farka, yace ai wallahi yayi muhurki me yake da suna gashi nan a Dubai, da suka je Dubai sarkin Dubai ya ba shi kuɗi dala Amurka miliyan 50 a sak, ya hudo kenan daga Palais Royal gidan sarauta, kawa wasu suka biyo shi a mota za su amshe mai kuɗin da kyalle sha, yana haƙi da wane ne? Muna zaune a nan yanzu ba mu labari, kaga kuma yin yarda saboda mi bacci ne, lokacin da yake gudu lokacin da aka ba shi kuɗin ban mana, lokacin da aka biyo shi za a amshe ban mana, har haƙin ne da sauransu suka ban, amma kuma yin yarda. Me yasa muka yarda? Saboda wata duniya ce mai zaman kanta, bai yiwuwa ka yi partage da shi ka shiga cikin baccin nashi ka gaya ne. To haka shi ma an mutum ya mutu abin da ke faruwa duniya ce mai zaman kanta. Kaka ce yanzu an binne mutum ka je ka bincika bayan kwana biyu ko uku ka gaya a kabarin nashi za ka ɗan samu wani alamun ni'ima ko damshi ko wani abu, ko kuma za ka tarda ne ya ƙone ko wani abu. Wata duniya ce mai zaman kanta, duk da Allah ya so wasu yana nuna mu'jiza ko ishara, wani kaga in ya mutu ya Allah nuna mu'jizar shi a kan shi, kaga a ringa ganin kabarin nashi yana ganshi ko ruwa na bulbulwa da makamanta haka. Wani kuma Allah ya so in yayi mummunan aiki dai dan ama wasu gargadi, sai kaga an gado kabarin nashi ya kama da wuta ko a ga macizai suna hutuwa ko kuma ma an aka binne shi kasa ma take amsa shi to kaga wannan dan Allah ya ma mutane ne wa'azi ne kenan aje abin cikawa ne wani irin aiki ne wannan ya gamu da wannan bala'i kenan dan ya zama to izina ga wasu su nisanci wannan abu daga kenan Allah subhanahu wataala idan muka kwanta bacci yana dauke ran mu kuma wannan ni'ima ce da Allah ya mana saboda mi matsaltsalu saboda bacci yana baka hutu in kana cikin damuwa da bacin rai in ka kwanta bacci zai kau in baka da lahiya zaka dan samu dan sararawa da ragewar radadi da zogin wannan rashin lahiya da kake ciki in kana da gajiya daga ka kwanta bacci sai ka gami wannan gajiya ta tai shi yasa zaka ga ai bawo shi in mutum aka ce mai gajiya ya ce ai gajiya ta bi jiki ko ta bi lafiya saboda an kwanta an yi bacci daga kenan wannan zikiri yana nuna mana kenan mu zaman to masu yabo da godiya ga Allah wanda yake raya mu bayan ya kashe mu wa ilahin nusur to nan da aka ce kuma ranka yana hannun Allah to bambancin bacci da mutuwa idan mutun ya mutu za a dauke ran in aka dauke ran za a tsi da zuciya ba ta hasa bugawa kuma wannan huhu su ma za su hasa aiki da kuma oda ita ma za ta hasa aiki komai zai da tak to amma shi kuma a bacci ran ne ake daukewa amma zuciya tana aiki huhunka yana aiki kuma me yake da suna hanta ka ita ma tana aiki to shine bambanci da bacci da mutuwa ita wacce mutuwa babba aka dauke ran kuma komai za tsaye da shi aiki a jikinka to amma shi kuma bacci ran ne ake dauke amma kuma suran na'urorin da suke jikinka suna aiki sai dai kuma aikin da suke yi bai kai ba inda a ce kana farke ne su ma za su dan samu dan sararawa wajen yin aikin saboda mi kana bacci ba a farke ba kake ba da haka kenan duk lokacin da muka farka daga bacci ana so mi wannan zikirin da sahi ne da dare ne ko da yaushe mu ce alhamdulillah allazi ahyana bada ma amatana wa ilayhin nushur mana dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya raya da mu bayan ya kashe mu wa ilayhin nushur kuma gare shi za a tashi mana kabe da aka manta in ka kwanta bacci an dauke ranka ko kuma yanzu in ka farka an maido maran to haka nan kuma za mu zo mu mutu a tada mu kamar yadda muke kwanta bacci ake tada mu to haka kuma in muka kwanta bacci in muka mutu Allah zai tada mu shi yasa Allah ya kana wa ilayhin nushur domin a fadakar da mu cewa tabbas akwai mutuwa kuma in muka mutun nan Allah subhanahu wataala zai tada mu domin ya mana hisabi akan ayyukan da muka aikata to ayyuwa logikama a hankalce mawa yanzu a wannan rayuwar da ake ciki in aka ce kawai an mutu shikenan ba a tashi ai kai kasa akwai matsala akwai mutanen da suke ta'addanci sun kashe mutane bila adadi yanzu mu diba Netanyahu mutanen da yake kashe ayan goma a ƙasar Palestine yara nawa aka kashe mata nawa aka kashe tsahi nawa aka kashe kuma yanzu ko a ce babu tashin kiyama Netanyahu ya ci banza duk yaran da ya kashe da tsahi da matan da ya kashe da bannan mutane a ce shi yana tai a banza ai ga kansa akwai wani shi kuma zaka same shi barawo ne barawo ko a hukumance ko kuma barawon da zai tare ka masu fashi da makami a hukumance wani na iya sata kuɗin da mutum miliyan 100 suna iya rayuwa kuma ta tsawon shekara 100 shi ɗaya zai saci wannan kuɗin mutum miliyan 100 su rayu da wannan kuɗin a tsawon shekara 100 kuma shi ɗaya zai saci wannan kuɗin to kai a tsammanin kan ba shari'a in babu hisabi kenan kawai ya ci kuɗin banza daga kenan dole ne ma Allah ya tada mutane a musu hisabi akan ayyukan da suka yi wanda ya kyautata ya samu sakamako kyakkyawa wanda ya munana kuma ya samu sakamako mummuna daga kenan wannan wa ilayhin nushur yana fadakar da mu cewa mi yadda muke tashi daga bacci to haka nan kuma wata rana idan muka mutu Allah subhanahu wataala zai tada mu domin mi domin ya mana hisabi kenan kullum malamai suka ce mu zaman to dare da ka farka daga bacci ka ringa sa a ranka cewa yadda na kwanta din nan wani tashi to haka wata ran zan mutu kuma za a tada ni maka tada mi za a mun hisabi za a mun kididdiga ne akan ayyukan da na aikata masu kyau da munana in kyawawa suka rinjaye munana to an tsira in munana suka rinjaye kyawawa to an halaka an tabi kina wannan zai sa a kullun ka tashi daga bacci ya kama kanka raskwana ya kama kanka gyadar dogo ya kama kanka mi kiyamul laili kaga to shikenan yanzu ya kamata tunda mun tashi za a shiga harkokin duniya to mu tsaya mi abin da ya dace abinda Allah yake so da manzansa mi abinda Allah da manzansa ba sa so mu nisance shi saboda mi wannan tashin da kake daga bacci wata ran ka kwanta ba za ka tashi ba daga nan shikenan an yi tazaci an ta lahira kuma hisabi yana jiran ka shi yasa ma ai Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu yace fa innahu ahwanu alaykum gadan an tuhasibu anfusakum al-yawma yace ku ringa ma kanku hisabi kafin a yi muku hisabi dole ne kenan kai hisabin kai ne zaka ringa ma kanka magabata sun kasance idan mutun yazo kwanciya da daddare baya kwanta har ya tsaya ya lissafi tun daga tashin shi daga bacci zuwa yanzu da yazo zai kwanta nawa ayyukan da Allah yake neman yayyayi sai tsaya lissafi sallolin farillai tun daga asuba har zuwa isha ko ce na same ta a jami ko kuma kagane ne dane zai ma kanshi wannan hisabi sallolin da ake nema kai a matsayin ka na musulmi kai sallah a cikin jami'i tare da liman kai ko baka yi ba sai ka da kuma abin da ya shafi haƙoƙi na iyalanka matanka da yayanka sun shu ma ka kula da sallar su da matanka shi yasa malamai suka ce yadda da Allah yake cewa wa amur alaka bis salati wastabir alaiha Allah ya ce ma manzon Allah ka umarci iyalanka da sallah wastabir alaiha kuma ka haƙurtar da kanka akan yin wannan sallah malamai suka ce haƙƙi ne akan uba ko kana wajen aiki in lokacin sallah yayi ka kira a gidanka ka ce to yara sun tayi sallah an sa su je su yi sallah dole ne a saka amma su uwaye ne suke wannan wani ma ba wai zancan bayana yana wajen aiki ko ya bulaguro ba a gidan zai arwalla yaran suna tsalle tsalle ko suna kallo ko suna danne danne salula da wuce dai masallaci ba tare da ya tattaro su ba ya ce to lokacin sallah a tashi ayar wallah ita ma uwa ce a gida kallo ake komi ake a ce a tsaya to a tashi ayar wallah to wata uwar ma kana iya samu ita za ta kore yaran su je su ayar wallah ita kuma ta tsaya tana kallo ko tana danne danne salula to ya zai wannan yaran su sallah ke ba su ga bakin tashi kin je kin sallah bakin kora su shi yasa irin wannan yaran in ko kallo ne ma ake yi in ya gama mataki tashi tana kallo ta kora sai ya je makota sai mama za ta mana wayo amma da in nuna musu muhimmancin sallah aka kashi aka ce daga lokacin sallah komi sai da ake ba lo kake a tsida kallo ake a tsida jiyo kake a tsida a je ai sallah in an dawo kuma duk abin da za a zo a ci gaba da yi kaga kama kanka isabi kana kiyaye sallah iyalanka kana kula musu sallah matanka da yayanka kama kanka isabi gaskiya no kai ƙarya no kai kai kaza kamar kaga ayyuka masu yi no kai a yau kuma miyagun no kai to idan mutum ya tsaya lissawa nayi kaza nayi kaza nayi gulman wani na zagi wani to a lokacin yake ce to shikenan in kama kanka wannan raskona din da hisabu yake ce to a yau babu bacci bari mu tashi mu yi sallah a roki Allah gafaran kurakuran da aka yi kyawun ayyukan da muka yi kuma Allah ya karba mana ya ba mu ikon lilimkawa sama da wannan da muka yi ba haka suke ma rayuwarsu kullum amma mu ya kake gani kawai haka ake tayya kara zubi to kuma rashin wannan hisabun shine zai haifar ma ran tashin kiyama ka zo ka ganka da laifuffukan da wasu ma kamance ka yi amma da kana ma kan ga wannan hisabun zaka ringa taka burki ko da baka hasa ba duka to zaka ringa ragewa zikiri na biyu duk da shi a kaida mu namance ya kamata a ce ko ne zikirin muka zo zamu ringa karanta tare kamar da muke wancan zaka kenan za a gurguje zamu karanta wannan الحمد لله الذي مكرنت أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا لك يعني زام زي ذكر النبي زام كرنت عشان تعليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اغفر لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد
له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير
وهو على كل شيء قدير
سبحان الله
سبحان الله
والحمد لله
والحمد لله
ولا إله إلا الله
ولا إله إلا الله
والله أكبر
والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
رب اغفر لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد
له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير
وهو على كل شيء قدير
سبحان الله
سبحان الله
والحمد لله
والحمد لله
ولا إله إلا الله
ولا إله إلا الله
والله أكبر
والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رب اغفر لي
رب اغفر لي
yawa kenan zikiri na biyu wanda ake karantawa lokacin da aka tashi daga bacci sahabin da ya rawaito shi shine Ubadah bin Samit hadisin yana cikin Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 1144 min san sankantakat haka Ibn Majah shi ma rawaito hadisi mai lamba 3878 3218 ina hadisi ne ingantacce shi wannan sahabi Ubadah bin Samit yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi kale yana cewa man ta'arra min al-layli duk wanda ya farka da daddare ga murki ita wannan shi wannan zikirin sai in mutun ya farka ne da daddare ake yin shi kenan yake bantare da daddare kadai amma shi wannan na farko idan farkawa ce kai daga bacci da daddare ne ka tashi da sahi ne da rana ne duka zakai to amma shi wannan zikirin manzo Allah ya kayyade mana shi cewa man ta'arra min al-layli wanda ya farka ne da daddare idan ka farka daga daddare faqala sai mutun yace la ilaha illa Allah babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta illa Allah sai Allah wahadahu shi kadai mana babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahadahu la sharika lahu wahadahu shi kadai yake la sharika lahu ba ya da abokin tarayya lahul mulku cikakken mulki nasa ne walahul hamdu haka dukkan yabo da godiya sun tabbata a gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan komai subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illa Allah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma wala haula babu dubara wala quwwa babu karfi illa billahi sai ga Allah subhanahu wataala al-ali madaukaki al-azim mai girma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya wadi wannan summa da rabbi ghifirli sai kace rabbi ghifirli Allah ka gafarta mini manzo Allah yace to gufira lahu za a gafarta mini fa inda a bayan kai wannan addu'a sai ka daga hannu ka roki Allah duk wasu bukatocinka manzo Allah ya ce ustujiba lahu za amsa masa fa in kama idan bayan ka da ka farka da ka karanta wannan addu'a sai ka tashi fatawadda kai arwalla summa salla kuma yake kai salla qubilat salatuhu manzo Allah ya ce za amsa ma wannan salla ina yanzu wannan addu'a yayin da mutun ya farka da daddare ya zamanto farkawa da kai farkawa ce kawai irin ka tashi bacci ne ishe ka farka ce kai ka tashi zaka sha ruwa ko zaka wutsari ko na abu da ka farka sai ka karanta wannan addu'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko kuma a farka ce ma kai zaka tashi kai sallar dare ko zaka yi sallar asuba to idan ka farka ka karanta wannan addu'a manzo Allah ya ce da ka zo karshe ka ce rabbi ghifirli Allah ka gafarta mini Allah zai gafarta ma in kuma anan take lokacin da ka karanta wannan addu'a din sai ka daga hannu ka roki Allah Allah zai amsa ma shi yasa yana daga cikin guraren da in kai addu'a Allah zai amsa ma in ka farka tsakar dare ka karanta wannan zikirin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi ghfirli to duk abin da ka roƙa manzo Allah ce tabbas guarantee ne aka bada Allah zai amsa ma haka bayan kai wannan zikirin sai ka tashi kai na kai arwallah kai sallah sallan nafila ce kai ko kuma ka zo ka sallah asuba ne to Allah zai amsa ma an baka guarantee tabbas to me yasa saboda ai shi wannan zikirin shine na ƙarshe wajen yin yabo ga Allah subhanahu wataala saboda muka diba tun daga farkon shi a ƙarshen shi menene duka yabo ne kake ga Allah shi kuma yana daga cikin sharadin amsa addu'a da man kafin kai addu'a ana so kai mi kai yabo Allah subhanahu wataala to in kai yabo Allah subhanahu wataala da abin da zai biyo bayan ka roki Allah Allah zai amsa ma mun ga me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah mulkin aka ce la ilaha malamin suka ce nafiyun wa isbatun ne koriya ne da tabbatarwa me aka kori la ilaha babu abin bauta kaga shine aka ce babu abin bauta aka ce illallah ba ce Allah subhanahu wataala kenan an kore cancanta bauta ga duk wani abu wanda za a bauta masa ya zamanto mutun ne aljini ne annabi ne wali ne mala'ik duk wani wanda ba Allah ba shi yasa aka ce la ilaha duk wani wanda ba Allah ba to an kore mishi bauta aka ce illallah sai Allah kare mana akwai wanda suka zo fasara suna cewa babu abin bauta sai Allah wannan kuskure ne saboda in ka ce babu abin bauta sai Allah to kuma a reality ana gani akwai abubuwan da ake bauta musu kenan akwai abin da ake kaddara la ilaha haqqun babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah mana muna gani akwai abubuwan da ake bauta musu amma sun cancanta ba sun cancanta ba wanda ya cancanta abuta masa shine Allah saboda shi yayi halitta shi ya samar da kowa da komai amma abubuwan da ake bauta musu ba abin da suka halitta kisa Allah yake cewa allazina tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir me kitmir kitmir shine in ka bude kwallon dabino akwai wata alhalal leda a saman shi kun san da ko dabino kwallon da me to Allah ya ce wanda kuke bauta ma kuma ban Allah daidai da wannan alhalal leda din nan da take a jikin kwallon dabino ba su mallaka ba idan haka kenan in aka ce la ilaha shine babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kare ana wasu na bauta ma yanzu mu ji ba kasar India a kasar India ga ce abubuwan da ake bauta ma sun kai abubuwa 300 allolin da aka kwa India sun kai 300 a kasar India ba abin da ba a bauta ma ana bauta ma gumaka gumakan ma iri-iri ana bauta ma saniya ana bauta ma giwa ana bauta ma har musu ana bauta ma itti ana bauta ma ruwa abubuwa iri-iri kai har al'auran mace ana bauta ma India har mace ana bauta ma al'auran mace sex din mace ana bauta ma India ba abin da ba bauta ma India a India aka samu lokacin mulkin Donald Trump na farko a wasu yan kauye aka same su har a BBC da aka gwada su ko Donald Trump ma suke bauta ma saboda su kauye kuma a India zaka samu wasu maciji suke bauta ma abubuwa ga su na iri-iri to amma wannan abubuwan wasu kuma suna bauta ma rana wasu na bauta ma tatsinniya wasu na bauta ma wata wasu suna bauta ma daga cikin annabawan Allah wasu na bauta daga cikin waliyan Allah to kaga duka waɗannan ba su cancanta ba saboda a cikin su duka wanda ake bauta ma babu wanda ya halitta babu mai azzatawa babu mai kasha babu mai raya kuma babu wanda ya dawwama har yanzu akwai shi wanda ya cancanta a bauta ma rayayyen da yake madawwami wa tawakkal alal hayy allazi la yamut to dan haka kenan aka ce la ilaha illallah ana neman babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wahadahu shi kadai yake Allah la sharika lahu bai da abokin tarayya ma'ana abin da yake ne bai abokin tarayya duk abin da kaga Allah yana yi shi kadai yake bai da abokin tarayya bai da wanda suke yi min mi suke hadin gwiwa da shi suke collaborate da shi yanzu anan duniya kai dai baka isa baka yi komai ba yanzu misali ko gida ishe ka ishara yanzu ko gida aka gina ma mutum zaka ga magina daban masu installation daban masu wane ne daban zaka ga an kafin ayi gida wanda za a kawo kowanne da bangaren shi da wannan din shi kaga ko mutum ɗaya shi ɗaya bai iya gina gida dole ka buƙaci mataimaka to amma Allah duk halitta dai baya buƙatar taimakon kowa saboda shi ganiyun ne mawadaci ne a karan kanshi baya buƙatar taimakon kowa shi yasa aka ce ai al-qayyum mai al-qayyum wanda yake tsaye da kanshi baya buƙatar taimakon kowa shi ɗaya yake yin komai shi to Allah la sharika lahu bai da abokin tarayya wanda za a ce tare da shi ne suke juya duniya suke sarrafa duniya suke wani abu hatta mala'iku da muke gani Allah zai wakilta ma wasu kula da wasu ayyuka ba dan wai Allah bai iya bane ba saboda shi Allah ya ce idza qada amran fa inna ma yaqulu law kun fayakun shi Allah ya so abu take kun kasance kawai ya kasance kenan da muke gani Allah ya hore mala'iku wasu Allah ya wakilta musu su wasu suna zuwa suna dauko rai wasu Allah ya wakilta musu kula da ruwa da saukar da ruwa da fitowar sarai wasu kula da duwatsu da sauransu wannan ganin dama Allah ne ya raba musu aikiwa amma ba dan wai Allah bai iya ba shi Allah ya so yin abu kawai take kasance ya kasance da haka Allah la sharika lahu bai da abokin tarayya shi yasa Allah ya ce law kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata wannan saman da muke gani da a ce akwai wani ubangiji ba Allah ba da ta ba dami da dija ta hoshe ta lalace to ku tsammanin ku da a ce akwai wani ba Allah ba da yanzu Allah zai ga dama cewa a da magaran ayyuwa sai dan Allah ya ce bai ga dama ba ba an yi ba kaga ai za a samu matsala ko ya ce a millimeter kaza za a ce a shi bai su ba ba haka yake su ba to Allah ya ce da tsarin gudanar da duniya inda a ce ba Allah ɗaya bane ba da dija ya lalace saboda wataran shi wannan Allah zai ce yau ina so rana ta huto shi wance ce bana so ta huto kaga za a samu matsala shi zai ce yana so ayi ruwa shi wance ce baya so ayi ruwa to shi yasa yadda kaga tsarin duniya na tahiyya normal babu cikas babu matsala to yana nuna ma Allah ɗaya ne saboda in ba a ce da Allah ba ɗaya bane an samu matsala inda za ka gane haka ka je duk garin da a ce ba shugaba ɗaya yake mulki ba to zaka samu disorder ba shugaba ɗaya yake mulki ba to sai ka samu disorder amma ka ce shugaba ɗaya ne to shi yasa kake ganin tsarin duniya tafiyar da rana da wata da tarmamu da yin ruwan sama da lokacin sanyi ya zo wannan mai yake da suna damuna ta zo bazara ta zo zahi ya zo rani ya zo duka wannan Allah ne ke gudanar da wannan inda a ce ba Allah ba yake ga dama wani in ya ga dama ya ce to shi bana ba an yi ba rani ba da magana ba kwata-kwata to da haka Allah bai da abokin tarayya lahul mulku cikakken mulki na Allah ne mana an yi masu mulki da yawa a duniya amma duk wanda ka ganshi yana da mulki yana da limit Allah mulkin shi illimiti ne bai da limit amma duk wani mai mulki yana da limit inda zaka gane mu yanzu shugaban kasar Niger iya mulkin shi iya Niger ne bai saba yin mulki a Najeriya ko a Chad ko a gaban da sauransu ba kenan kaga mulkin shi yana da limit ko to kuma bayan haka mulkin nashi kuma takaitacce ne na dan wasu lokuta ne daga wasu shekaru zuwa wasu shekaru saboda ai abaya ba shi bane ba kuma nan da wasu shekaru ba shi bane ba to kaga duk wani mai mulki mulkin ka yana da iyaka kuma ba mai cin dogon zango bane mai cin gazeran zango ne ana na wasu ɗan shekaru ne amma shi Allah wa Allah shi yake mulkin kowa da komi kuma mulkin shi yana nan dawwamamme har abada baya kariya to kaga kenan cikakken mulki na Allah ne duk wanda ba Allah ba mulkin shi tawayye ne walau alhamdu kuma cikakken yabo da godiya na Allah ne huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai kaga ce Allah mai iko ne akan komai duk abin da kaji an ce Allah kakai mamaki saboda Allah ba abin da ke gagare shi yanzu anan ba mun yi bayani ba cewa Allah ya ba mu manzo Allah ya ba mu labari cewa idan mutun ya mutu mala'iku za su zo su tada shi a cikin kabari har su mai tambayoyi to kakai mamaki kace to ya za a yi haka saboda Allah ala kulli shay'in qadir fa'alun lima yuridani ya fa'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yaso kuma mai iko ne akan komai wannan baya gagara Allah manzo Allah ya bada labari ɗan wuta ranar tashin alkiyama za a ja su akan fuskokin su ma'ana kaga kana tahiya da kawo ko to su da kan nasu shi zai zama to a matsayin kawa sabai suke mamaki ya akai haka ya za a yi mutun ya tahiya da kai da huska manzo Allah ce ai Allah ne ba su iko suke tahiya da kawon su shi zai ba ma huska tai tahiya kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a Qur'ani cewa mi alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ya ce za a riye bakuna hannaye da kafafuwa da hatu su za su yi shaida fa a cikin suratul fusilat wa yawma nashuru a'da'u llahi ila an-nari fa hum yuzam hatta idza ma ja'u wa shaidata alayhim sam'uhum wa absaru majludun bima kanu ya'maluna wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina kafirai da mutanen banza za su ce ma hatunan su da gabobin su lima shahidtum alaina me yasa kuka bada shaida akan mu ai shaida da kuka bada akan mu da tare da ku za a sha wahala tunda aka samu wuta haje ku za a dangana azaba sai su ce qalu an taqana Allahu allazi antaka kulli shay'in Allah ne ba mu ikon yin furci wanda yake ba mu komi damar yin furci ana kaga wannan bakunan namu da muke magana ai Allah ne ba mu iko muke magana ko to wallahi ran tashin kiyama kaga wannan kunnan naka Allah zai bashi dama yayi magana duk abin da ka saurara da ƙarya da gaskiya da gulma da habaici da duk wani abu zai bada shaida ya ce ka saurari kaza ka saurari kaza wannan hannun naka zai bada shaida kai duk abin da ka dauka da abin da ka taba da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba duka zai bada shaida kanka kawaka duk inda ka je wajen da ya dace da wanda bai dace ba za ta bada shaida kanka kai hata hata julud hawa ta kai ta bada shaida kanka kuma kai har wannan kasar da muke taka ita ma ta bada shaida kanmu Allah ce mai zinto hadis akhbara bi anna rabbaka awhala za ta bada labarin duk abubuwan da akai akan ta to kaga yanzu to wani yana iya to yanzu hannu zai magana to Allah ai mai iko ne akan komai bakin ka da kake magana kai ka bashi iko Allah ne ba shi to haka hannunka da kwauka Allah zai ba su iko akan ka da haka duk abin da ya tabbata aka ce Allah yana yi ko a Qur'ani ko ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda hadisi ya ganta to kake mamaki saboda mi Allah mai iko ne akan komai ba abin da yake gagare shi amma an ka samu shakku cewa ya za a yi abu yanzu to kuma Allah ya kace yasa ko a magana daga an ce Allah ko an ga magana ko an ce Allah magana ta gari saboda mi mi iko ne akan kuma yasa ko bukata ce gare ka kaka riga ganin abin ba zai yi ba shi Allah a wajen shi babu abin da bai yi ba yanzu kun yi ba mu gani annabi Ibrahim da annabi Zakariya kaga har sun manyanta sun tsuha amma ba su dibe kauna da tsammani ba cewa me za su samu haihuwa musamman ma shi annabi Zakariya da matar shi ba karariya ce ma bata haihuwa yace wa kana timrati aqira wa qad balagtu min al-kibar itiya gashi ya suha su wanda ya suwa tukuk wanda al'adance adabiance a zamanin yau da gobe in mutun yake irin wannan suwan zai wahala haihu kuma matar shi asalin ta ma ba karariya ce kuma gashi ta suwa yake gani ya zai amma tunda aka ce Allah ne to shi Allah ba abin da yake gagare shi amma kaga matar ta zo samu ciki ta haihu haka mata annabi Ibrahim Sara da aka zo aka mata bushara a cikin suratul hud mai tace a alidu wa ana ajuzun ma hadha ba ali shaykha ma hadha ba ali shaykha tace yanzu ni zan haihu wa ana ajuzun alani na suwa tuku tace wa hadha ba ali shaykha tace gashi shi ma mujin nawa shi ma ya manyanta ya dattijanta ya zama tsoho mala'ikun suka ce qalu ataajabina min amrillah mala'ikun suka ce yanzu ke kina mamaki ne daga al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlul bait to kaga shi yasa shi Allah ba abin da yake gagara sa dan Allah nuna mana ala kulli shay'in qadir ne da ya tashi sai halice annabi Adam ba uwa ba uba kuma da ya tashi sai ita kuma Hawwa'u da uba ba uwa saboda Hawwa'u daga jikin annabi Adam akai aka halice ta daga bangaren hakarkarin shi na hagun daga kashin hakarkarin shi na hagun aka balla aka yi Hawwa'u kenan shi ya zamanto a matsayin ubanta kaga tana da uba bata da mi bata da uwa kuma sai Allah annabi Isa shi kuma yana da uwa bai da uba su kuma sauran halittu sai aka yi su uwa da uba yanzu zamanin da a ce Allah bai ba annabi Adam ba uwa ba uba bai ba Hawwa'u da uba ba uwa annabi Isa da uwa ba uba kawai aka yi mu uwa da uba to sai an samu wani da zai ce ta yi wa Allah bai yi ba mutum ba uwa ba uba ne shi yasa kawai yi su da uwa da uba ana yi samun da zai wannan akwai probability wannan akwai ihtimalin wannan to amma dan Allah ya katsewa mutane hanzari yayi kowanne yanzu dai kaga a cikin hudin ne babu wanda shedan zai zo saka ma yayi ba uwa ba uba yayi da uba ba uwa yayi da uwa ba uba shi kuma sauran halittun duka yayi Allah ya sani sai su da uwa da uba dan kan wani ma tunda yanzu ka dan annabi Adam da aka yi uwa da uba inda ba ai ba na Hawwa'u ba wani na iya cewa to Allah yayi na uwa da yayi mutum ba uwa ba uba amma ko ga iyayen ba mi da uwa ba uba to yayi da uba ba uwa kuma sai yazo na annabi Isa to da ba ai ba na annabi Isa wani na iya cewa tayi Allah bai iya ba mi halittun mutum da uwa kade ba uba duka sai Allah yayi wani dan haka Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai nan duk abinda kaga an ce Allah to magana ta gare dan Adam shi yake da incapacity yake da gajiyawa amma shi Allah il capable to show ba abin da yake gagare shi na gaba subhanallahi zarkiya tabbata ga Allah muna ji ana cewa zarkiya tabbata ga Allah me ake yin da subhanallahi zarkiya tabbata ga Allah ma'ana kana tsarkake Allah daga dukkan tawaya da naqasu duk wani defo duk wani tawaya duk wani naqasu kana tsarkake Allah daga wannan ma'ana daga cikin naqasu da tawaya akwai da to in kace subhanallahi tsarkiya tabbata ga Allah kana kore ma Allah da lam yattakhiz waladan Allah bai rikita ba mattakhadha sahibatan wala walada lam yalid wa lam yulad to kana kore ma Allah da kana kore ma Allah mata kana kore ma Allah abokin tarayya kana kore ma Allah duk wata gazawa da kasawa duk yana cikin subhanallahi ma'ana tsarkiya tabbata ga Allah ma'ana ina tsakake Allah daga dukkan wata siffa da wata me yake da suna dukkan wata siffa ta tawaya da naqasu kuma a ɗaya hannu kana siffanta Allah da duk wata siffa ta kamala shine subhanallahi yasa ai zamu ga alqur'ani Allah subhanahu wata'ala idan aka zo aka jingida mushi da koma ta yake ya ce kul subhana rabbi subhanallahi ko subhanallazi asra bi abdi yake Allah na ce tsarkiya tabbata gare shi ma'ana ana tsarkake Allah ne daga dukkan wata tawaya da naqasu kuma ana tabbatar mushi da siffa ta kamala walhamdulillah shi kuma mun yi bayani akan shi cewa dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma ma'ana Allah sama yake da kowa koda wani ya danne ma haƙiya cuce kai kace me to Allah sama yake da kai shi yasa ai da Hausa da muke cewa Allah ya isa ai shine larabci ake cewa hasbunallah me hasbunallah shine da Hausa Allah ya isa ma'ana an kace hasbunallah Allah ya isan muni ma'ana Allah ya isan muni ya ishe ni ya kwato mana haƙi kai kana ganin ka danne mu haƙi kana ganin kafi ne karfi kafi ne makami kafi ne wani abu ko to Allah ya isan muni in kai kafi karfi ne ai baka fi karfin Allah ba to amma mu zaka ga saboda mi wauta wani in aka ce Allah ya ce an yi dubu ba abin da ya faru shi ko baka san ba ta lalace aka ma ai in mutun yace mu Allah ya sa ya kare da kai ai in kana da hankali in mutun yace mu Allah ya sa nemo shi ko ku yi sulhu kace ba an yi haka ba saboda mi ya dauke karan shi ka tokan ya kai wajen Allah saboda mi kawai da kashi yace Allah ya isa mu ma'ana Allah ya ishe ni wajen kwato mu na haƙina kai kuma ai ka san Allah mai iko ne yana iya kwato mu saboda mi Allahu akbar Allah ya sama yake da kowa kuma al-azizi ne aka ce al-azizu mabwayi ne wanda yafi karfin kowa to daga kanka kusurin mutai mu Allah ya saka kai dariya kace ai ba yau ba ake Allah ya isa in kaga Allah bai kama ka ta lalace ke ma saboda in mutun gaje ya ce mu Allah ya isa to ya gama da kai ma'ana kai karanka ne wajen Allah dan haka Allah shine sama da kowa ma'ana abinda ake nuna mana mu ringa ganin girman Allah kuma da abinda zaka yi in ka tuno da girman Allah to sai ka sai in mai kyau ne ka yi shi dan Allah kaka yi dan wani in kuma mara kyau ne ka jiba girman Allah ka bar shi kace Allah bai cancanta ba saboda mafi yawancin mu in za mu yi laifi karan zunubin muke rena mu ce ai kaza ne amma ba mu duba girman Allah malamai magabata tun daga sahabbai da tabi'ai in mutun yazo zai laifi suna ce la tanzur ila sigaril ma'siya wanzu ila izami mana asaita kaka diba kace ai wannan laifi ne kaza bai ai makaru ne ko kaza ne ma a ka diba girman wanda zaka saba ma kaka diba karancin laifi a girman wanda zaka saba ma zaka diba wane ne ya hana Allah ne ya hana to ko mu karancin shi ka nisance shi wala haula wala quwwata illa billah karfi da dubara ko kuma wala haula babu dubara wala quwwa babu karfi sai ga Allah malamai suka ce fasara bi ce mana dubara da karfi na Allah ne subhanahu wataala shi kadai duk dubaranka duk karfinka baka isa baka zille ma Allah baka isa ba kai abinda Allah bai sani ba baka isa ba wai kai abinda kai dama wai Allah ba tare da ya kama ka ba sai dai kawai Allah ya kyare ka domin ma talala kenan dubara da karfi na Allah ne kuma duk wanda yake so Allah ya bashi karhi da dubara to ya dogara da Allah saboda mi dubaran da karfin na Allah ne kuma wannan kalma tana daga cikin wanda manzo Allah ce kanzu min kunuzul janna ma'ana treasure ne daga cikin treasure din aljanna yawan hadin la haula wala quwwata illa billah ma'ana idan kace la haula wala quwwata illa billah kai ka nuna bakka da dubara bakka da karfi saboda akwai wanda yake ruduwa da kanshi in ya samu abu ya ringa ganin kamar dubara shi ce ta bashi ko karfin shi ne bashi ko wayen shi ne ko ilimin shi ne ko kuma azancinsa ne ko wane ne ko wane ne ko shige da fitan shi ne ko sanin mutane ne da wane ne to wannan bata ne kuma halaka ne duk abin da ka samu na ni'ima a rayuwa kowane bangare ne dan kasuwa ne kai ma'aikaci ne ko ma menene kace la haula wala quwwata illa billah babu dubara babu karfi sai ga Allah mana duk abin da ka samu ba dubara ka bace ba karfin ka bane ba saboda ba so mutun ya rudu da kanshi saboda kai baka da dubara baka da karfi duk abin da ka samu daga Allah ne Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ka samu na ni'ima daga wajen Allah ne da haka kenan kalmar la haula wala quwwata illa billah tana nuna ma duk abin da zaka samu a rayuwa na wata na arziki na ni'ima na falala na baiwa to kana cewa wannan abin ba dabarar ka bace ba ba karfin ka bane ba wannan abin kawai daga Allah ne to shi kuma in kai wannan sai Allah ya kara ma kara daukaka ka sai kace kuma al-ali Allah shine madaukaki al-azim kuma wanda yake mai girma kace rabbi ghafirli ya Allah ka gafarta mani zamu kanta addu'a ta karshe wanda ita ce rago dama mun ci addu'o'i ku ne ake karantawa mun karanta alhamdulillahi allazi ayana bada ma amatana wa ilayhin nushur sai wannan addu'a ta karshe mun karanta ta alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikri alhamdulillahi allazi afani fi jasadi ورد علي روحي وأذن لي بذكري الحمد لله الذي آفاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري ما دل لكن هنا أداة أكو دعاك كرن تابع أم تاشد قبتي وأن حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر hadisi yana cikin sunanul tirmizi hadisi mai lamba 3401 tirmil katsa'in kuma imamu albani ya inganta shi a cikin sahihul tirmizi a cikin mujalladi na 3 shafi na 144 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga abu hurairah yake cewa manzo Allah kasance idan ya farka daga bacci yana cewa alhamdulillahi allazi afani fi jasadi dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi afani wanda ya bani lafiya a jikina ana idan ka warka daga bacci in kai wannan addu'a kace ka gode ma Allah ka kana yabo da godiya ga Allah wanda ya baka lafiya a jikinka to sai malamai suka ce to idan mutun ya warka bai da lafiyawa to kai kuma in kai wannan addu'a sai Allah ya baka lafiya daman ɗayan biyu ne in ka warka daga bacci in kai wannan addu'a kace ka kana yi ma Allah ya gode godiya da ya baka lafiya a jiki to tunda ka gode mishi shi kuma yace la in shakartum la azidannakum to Allah zai ƙara ma lafiya kaga kana da lafiya ko to Allah zai ƙara ma lafiya in ko baka da lafiya ka karanta to kuma sai Allah ya baka lafiya kaga a kowane bangare dai akwai riba in kana da lafiya sai Allah ya ƙara ma in baka da kuma sai Allah ya baka to manzo Allah yana ya gode godiya ga Allah idan ya tashi daga bacci yace na gode ma Allah wanda ya bani lafiya a jikina wa radda alayya ruhi kuma ya maido mini da ruhi na kamar da muka gani a da'awar ku allazi ahyana ba da ma amata nan ka kwanta bacci Allah yana dauke ma ran naka ne to yanzu kaga da ka farka an maido ma ran naka ne sai kace to kuma ina ya gode godiya ga Allah wanda ya maido mini da raina ruhi na kenan wa azina li bi zikri kuma Allah subhanahu wataala ya saukaka mini ambatan sa nan wa azina li ai bi ma'ana sahula li zikrahu ma'ana Allah ya saukaka mini ambatan sa saboda Allah subhanahu wataala ya saukaka mini ambatan sa kaga kana tashi kace alhamdulillah allazi afani fi yasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikri to wayannan addu'o'in da muka kanta guda uku in ka tashi daga bacci abinda aka fi so ka karanta su uku gabaki daya saboda kowace falalata daban in kuma karanta guda ɗaya ma ya wadatar ma amma wanda ya hada guda uku daga shefi falala sai dai ita wannan ta biyu ita ya abacin dare ne kadai in ka ka harka kake karanta ta amma da alhamdulillah allazi ayana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur da alhamdulillah allazi afani fi yasadi wa radda alayya ruhi wa aznali bi zikri da kowane bacci in ka harka da sai ne tunda shi anan manzo Allah ba a kayyade ba cewa baccin sai ko rana ci aka kai in ya harka daga bacci yana karantawa kenan sawa'un baccin sai ne na rana ne na maraice ne na dare ne in ka harka zaka yi to amma ita wannan nabin la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim kamar da muka gani a hadisin manzo Allah ce man ta'ara min al-layl in ka harka ne da dare kenan ita manzo Allah ya mata kaidi sai an harka ne da dare kenan ita wannan ta kunshi baccin dare ne kadai addu'a ta biyu amma ta harku da ta ukun kowane bacci zakai kenan yanzu kaga an ka harka da daddaren duka wannan guda ukun kana iya su saboda kowace tana da falalata mai cin gashin kanta in kuma mutun daya ma a ciki to wannan me yake da suna ya zo da abin da ake so daga kenan yayi kokari mafi karanci koda wannan ce alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur ita kuma wannan tabi'a mun ji falalata idan kai manzo Allah ce duk abin da ka roka bayan ka yi ta Allah subhanahu wataala zai karba ma wanda ake da daddaren la ilaha illallah wa da zuwa karshe daga insha Allah kenan anan zamu tsaya abu na hudu da malai kawo wasu ayoyi ne wanda suke karshen suratu Ali Imran tun daga aya ta 109 har zuwa aya ta 102 tun daga inna fi khalqis samawati wal ardi har zuwa karshen sura wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta su yayin da ya farka da daddare dan haka insha Allah sai rana ita in muka zo zamu karanta wannan ayoyi da kuma abin da suka kunsa fatan abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya sa mu tare yalla da a ciki kuskure da tantaban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana muna roƙo Allah subhanahu wataala dukkan marasa lafiyan mu na gida da likita Allah ya ba su lafiya Allah ya koro mu sauki da afuwa Allah ya sa kafara ne a gare su kuma Allah ya dade mu da lafiya ya kara mana lafiya sanya mata albarka Allah ya ba mu iko amfani da lafiya mu cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu muna roƙon Allah subhanahu wataala iyaye da kakanni da uwayen mu da malamai da ƴan uwa wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce mako musu kuma Allah ya raya mu akan musulunci Allah ya kyauta ta karshen mu ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah subhanahu wataala ƴan uwan mu musulman ƴan uwan mu na ƙasar Palestine muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo musu dauki da nasara Allah subhanahu wataala marasa lafiyansu ya ba su lafiya mayin watansa Allah ya ba su abin da za su ci Allah ya kawo musu ƙarshen wannan danniya da zalunci da ake musu muna roƙon Allah wa'annan makiyana mu makiyan addini Yahuda Isra'ila da magoya bayan su da wanda suke tarme musu gindi muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya rusa su abinda suke takama da shi na makamai Allah ya sa su kare a kansu Allah ya sa su zamanto izina ga ƴan bayan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana rayuwa dukkan musulmi a ko'ina Allah ya sauƙaƙa mu shi rayuwa masu bashi Allah ya yaye musu wanda suke cikin damuwoyi Allah ya yaye musu ma masu buƙatu na alkhairi Allah ya biya musu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa sakamakon mu aljannatul firdaus ce ga baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.